إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a kalkashin wannan bagire mai tarin albarka a kalkashin wannan masallaci masjidul imam shafi'i a wannan unguwa ta sura bildi domin ci gaba da littafin al-muqaddima al-ashamawiya wanda malam abul abbas abdul bari bin Ahmad bin Abdul Ghani Ar-Rifa'i Al-Ashmawi Al-Qahiri Al-Azhari Al-Maliki ya wallafa a yau muna 21 ga watan Sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna 21 ga watan Shawwal muna 21 ga watan Shawwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1447 wanda daidai ga 9 ga watan 4 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 da taimakon Allah madaukakin sarki zamu fara karatun wannan littafi wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka bayan cewa mun yi muqaddima akan abun da ya shahi shi malam mai wannan littafi da abin da ya shahi shi malam wanda ya wallafa wannan mazhaba da ake ce ma al-madhhab al-malikiyya da abin da ya shahi usul abin da ya shahi abubuwan da malaman usul suke cirato mana abin da ya shahi hukunce-hukunce na al-Qur'ani mai girma abin da ya shahi hukunce-hukunce na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yana cewa bismillahir rahmanir rahim malam yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai malam ya bude wannan littafin nashi da ambato ga Allah madaukakin sarki domin neman albarka domin neman tabarruki kamar yadda da yawa daga cikin malamai idan za su yi rubutu a cikin abun da ya shahi lamari na addinin musulunci ko fiqihu ko hadisi ko wani abun da ya kama da haka za ka ga cewa sun bude wannan da cewa bismillahir rahmanir rahim saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu amrin dhibalin lam yubda fihi bi bismillah fa huwa abtar manzo Allah yake cewa duk wani abu wanda yake da muhimmanci wanda ba a fara ambaton Allah a cikin wannan abun ba manzo Allah yake cewa wannan abun abtar shine maqtu'ur rahma wannan abun to babu rahama a cikin shi babu albarka a ciki haka kuma wannan shine tsari na rubuta alqur'ani mai girma da akai zaka ga cewa duk gabanin kowace sura zaka ga cewa ana rubuta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah wanda yake mai rahama ne mai jin kai to shi yasa shi ma malam ya fara wannan littafin nasa domin ya jaddada godiyar shi ya jaddada neman tabarruki Allah ya sanya masa albarka a cikin wannan littafin to anan malamai sun yi sabani ita basmala bismillahir rahmanir rahim shin aya ce daga cikin alqur'ani mai girma koko ba aya bace daga cikin alqur'ani a mazhaba ta malikiyya tunda su ne muke karatul tattafan su sun tafi akan cewa ita bismillahir rahmanir rahim bata daga cikin ayoyi na alqur'ani mai girma kawai dai ana zuwa da ita ne kamun a shiga wata sabuwar sura saboda mai karatu ya gane cewa wannan sura ta kare za a shiga wata sura suka kawo dalilai guda biyu dalili na farko shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa usimatis salatu baini wa baina abdi inda Allah yake cewa na raba salla kaso biyu da ni da bawana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin idan bawa yace dukkanin godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki. To kaga a cikin wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai bai yi bismillah ba sai ya fara karanta alhamdu. Wannan shine dalilin shi na farko wanda suka tafi akan cewa ita basmala bata daga cikin abun da yake alqur'ani ne mai girma, sai dai kadai abun da yazo a cikin suratul naml inda Allah madaukakin sarki yake cewa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Suka ce to inda ba a wannan wurin ba babu inda basmala take a matsayin aya a cikin alqur'ani mai girma. Haka suka kafa hadisi hujja da hadisin Anas inda Allah ta kara tabbata a gare shi yana cewa sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa nayi sallah khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa nayi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman, yake cewa nayi sallah bayan Abu Bakr bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yana ja na sallah, yake cewa kuma nayi sallah bayan Abu Bakr kuma nayi sallah bayan Umar, yake cewa nayi sallah bayan Uthman. Anas yake cewa fa kanu yaftatihuna as-salata bilhamdillahi rabbil alamin, sai suka kasance suna bude sallah da cewa alhamdulillahi rabbil alamin, dukkanin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Wannan shine dalilin na mazhaba malikiyya da suka tafi akan cewa ita basmala bata daga cikin abun da yake su aya ce daga cikin alqur'ani mai girma. Amma al-Imam Shafi'i a mazhaba ta al-Imam Shafi'i ko al-Imam Shafi'i ya tafi akan cewa ita basmala aya ce daga cikin dukkanin alqur'ani mai girma sai dai a farkon suratul bara'a. A farkon suratul bara'a shine abin da kadai ba aya ba, amma duk inda basmala ta zo a cikin alqur'ani mai girma a wajen al-Imam Shafi'i tana daga cikin abin da yake alqur'ani ne mai girma. Malaike cewa qala shaykhu, malaike cewa malami ya ce koko kace shehu ya ce. Ash-shaykhu, kalmar shaykhu a yare na larabci duk mutumin da yake da ilimi ana ce mai ash-shaykh, ko da dan yaro ne bai balaga ba, idan dai yana da matukar ilimi yana da zurfin ilimi ana iya ce mishi ash-shaykh. To shi yasa malam yake cewa qala ash-shaykhu, malam yace shehu yana cewa al-imamu, wanda shi yake jagora ne. Idan aka ce al-imamu duk mutumin da zai shiga gaba wasu jama'a su zan kibin shi baya, ko ta hanyar ba su umarni na addinin musulunci, ko ta hanyar ba su umarni na hukunce-hukuncen rayuwa, to wannan shi ma ana ce mishi al-imam, jagaba kenan. Al-alimu, al-alimu shine mutumin da ya sunfantu da ilimi, mutumin da ka gan shi kai ba sai an ce ma wannan malam bane, koko dalibin ilimin da ka gan shi kai ba sai an ce ma dalibi ne ba, ka san wannan yana da alamu na dalibta ko wannan yana da alamu na malintaka. To shi yasa malai yake cewa qala shaykhu, yace lalle shaykhu yace al-imamu, wanda yake jagaba ne, al-alimu, wanda yake ya sufantu da ilimi, al-allamatu, wanda yake da tarin ilimi. Ana cewa mutum allama lokacin da mutum ya kasance ya tara ilimummuka da dama, to sai a ce mishi al-allama. Yake cewa Abdul Bari, wanda shine Abdul Bari al-Ashamawi ar-Rifa'i dan garin Ashma ar-Rifa'i rahimahullahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama. Yake cewa sa'alani ba'd al-asdiqai, malam yake cewa wani ya tambaye ni daga cikin abokanai, an a'mala muqaddimatan, akan cewa in yi wani dan takaitaccen bayani fil fiqhi, abinda ya shahi hukunce-hukunce na addini, ala madhhabil imam Malik, akan mazhaba ta al-imam Malik ibnu Anas dan gidan Anas, yanda Allah ta kara tabbata a gare shi radiyallahu anhu, yanda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa fa ajabtuhu ila dhalika radiyan lithawabi, yake cewa sai na amsa masa wannan ina mai neman Allah madaukakin sarki ya bani lada. A nan yake cewa sa'alani ba'dul asdiqai, ya tambaye ni wani daga cikin abokanai. Abinda ake cewa as-sadiq a yare na larabci shine aboki wanda yake amintaccen aboki, amintaccen aboki wanda abinda yake fada a tare da kai shine ke akwai a zuciyar shi, wanda yake zamna da kai, wanda yake zamna da kai da zuciya guda, to a yare na larabci shi ake cewa as-sadiq. Wannan kuma yana nuna mamu cewa akwai tarbiyya da malam yake nuna mana anan shine cewa kowanne daga cikin mu ya kasance yana da abokanai na kirki. Allah yana cewa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Allah yana cewa lalle abokanan juna idan aka tashi ranar tashin al-kiyama tsakanin su za su kasance suna adawa da junan su, za su kasance ɗan adawan juna ne. Allah ya ce sai dai waɗanda suka yi taqwa, waɗanda suke da imani. To kaga wannan aboki ne ya dora shi akan wata hanya wadda take ta alkhairi ce, sai ga malam ya rubuta abin da gashi har yanzu ana cin amfanin shi, kuma ba za a gushe ba, ana cin amfanin shi har Allah madaukakin sarki ya tashi ranar tashin alkiyama. To wannan yana nuna tasiri da aboki na kirki yake da shi a cikin rayuwar mutum. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almar'u ma'a man ahabba. Manzo Allah yana cewa shi mutum za a tada shi ne tare da wanda yake so. Dan haka falyanzur ahadukum man yukhalil, kowane daga cikin ku sai ya duba ya gani menene wani mutum ne za ya zamnawa da shi a matsayin aboki. Yake cewa an a'mala muqaddimatan, akan cewa in yi muqaddima. Abinda ake ce muqaddima shine dan gajeren bayani da za a yi akan wani ilimi wanda yana da kyau mutumin da yake koyan wannan ilimin ya fara da wannan takaitaccen bayanin kamun ya shiga abin da yake dogon bayani ne. Fil fiqhi, abinda ake ce ma al fiqhu shine ilimi wanda ake cirato hukunce-hukunce na addinin musulunci a cikin wannan ilimin. Ilimin ana dogara ne da abin da yake alqur'ani ne, ana dogara da abin da yake hadisi ne, ana dogara da abin da yake maganganu ne na manyan malamai. To sai a cirato hukunce-hukunce daga alqur'ani mai girma, a cirato hukunce-hukunce daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su sauƙaƙe ma mutane akan su yi rayuwa a cikin addinin su, rayuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce su. Yake cewa ala madhhabil imam Malik, amma in yi wannan littafin akan mazhaba ta al-imam Malik. Kamar yadda muka yi bayani a baya, mazhaban ta kashi-kashi hudu ne, amma kowace mazhaba kuma tana da littattafanta, tana da malamanta, kuma tana da usulikinta wanda take cirato hukunce-hukunce daga gare su. Amma mu a nan yammaci na Afirka galiban ma mun yi aiki da littattafai, waɗanda suke littattafai ne na malikiya. An gane ko? Malam yake cewa babu nawaqidil wudu, malam yake cewa babi wanda zai yi magana akan abubuwan da suke warware arwalla. Idan aka ce babun, ana nufin da shi wani abu na ilimi, koko wata kofa wadda za a yi bayanin wasu abubuwa na ilimi masu yawa a ciki. Idan aka ce babun, ana nufin da shi kofa. To misali yanzu da za a ce kofan gida, kaga idan ka shigo gidan za ka ga cewa abubuwa ne da yawa a ciki. To haka shi ma idan aka ce babun a ilimi, ana nufin da shi wata kofa da za a yi maka bayanin wasu abubuwa na ilimi masu yawa. Idan aka ce babun a yaren Larabci yudhakkar wa yu'annas, ana iya cewa babun, kuma ana iya cewa babatun, kamar yadda zaka ce babun, kamar yadda zaka ce tariqun, ko kamar yadda zaka ce tariqatun. To shi yasa ake cewa babun. Malam yake cewa nawaqidi alwudu, abubuwan da suke warware arwalla. Idan aka ce nawaqid, jam'i ne na naqid, shine warware wani abu, da abun da aka warware shi, ko alkawali ne aka warware, ko yarjejeniya ne ya ce aka warware, to wannan ana ce mata naqid. Inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan tattakhiduna aymanakum dakhalan. Malaika cewa alwudu'u arwalla, arwalla kamar yadda muka sani shine mutun ya wanke wasu gabbai kamar yadda shari'a ta aje. Mutun za ya farawa, Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Sune wasu gabobi da shari'a ta yi umarni da mutun ya wanke a lokacin da ya zo sallah, a lokacin da mutun ya zo arwalla. Malaika cewa babu nawaqidil wudu, babi wanda zai yi magana akan abubuwa waɗanda suke warware arwalla. Anan malam ya ce nawaqidil wudu, to malam ba shi kadai bane ya fara irin wannan magana, yayi magana akan abubuwa wanda suke warware arwalla. Akwai Ibnul Hajib, shi ma yayi magana irin wannan a cikin da yawa daga cikin littafansa. haka in ka koma a cikin littafin Khalil shi ma za ka ga cewa yana cewa na waqidil wudu. Haka in ka koma a cikin littafai wanda Ibn Rushd ya wallafa za ka ji shi ma yana cewa na waqidil wudu. Haka idan ka koma wajen mai risala shi ma za ka ji a cikin littafin shi Abu Zaid al-Qayrawani a cikin littafin shi na risala yana cewa na waqidil wudu, abubuwa waɗanda suke warware arwalla. Amma malamai suna cewa abinda malam ya kamata ya ce shine babu mujibatil wudu, abubuwa waɗanda suke wajabtarwa mutum da yayi arwalla. To kaga da abinda ya zamanci wajibi ne da abinda ya warware arwalla duka abu ɗaya ne. Idan arwalla ta warware ya zama wajibi a yi wata, haka kuma idan babu arwalla ya zama wajibi a yi wannan. Shi yasa malam yake cewa babu nawaqidil wudu, babi wanda zai magana akan abubuwa waɗanda suke warware arwalla. Malam yana cewa ilam ka sani, waffaqaka Allah, Allah ya datar da kai ta'ala wanda yake madaukakin sarki ne. Sai malam ya bude littafin da cewa ilam ka sani, saboda ya jawo hankalin mai sauraro. A duk lokacin da ka ji an ce ilam, to abu ne wanda za a baka mai mahimmanci ne. Allah madaukakin sarki yana cewa fa'lam annahu la ilaha illallah, ka sani cewa lalle babu abin bautawa da gaskiya sai Allah madaukakin sarki, wastaghfir li dhanbika, kuma ka nemi gafarar ubangijinka. Kaga sai Allah ya bude da cewa fa'lam, saboda abinda za a ga mai manzo Allah abu ne wanda asali, saboda shine Allah ya halicci duniya, shine a bauta mai shi kadai. Allah madaukakin sarki a wata sura yana cewa li ya'lamu annama huwa ilahun wahid, saboda mutane su san cewa lallai Allah shine abun bautawa shi kadai, wanda ba a hada shi da wani abun bauta, wanda ba a hada shi da wani a wajen bauta. Malam yana cewa waffaqaka Allah ta'ala, Allah ya datar da kai. At-tawfiqu shine Allah ya datar da mutum akan aikata shari'a kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi. Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin cewa wa ma tawfiqi illa billah, yana cewa lalle ina neman dacewa ne daga wajen Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki yana cewa in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, idan suka samu matsala mata da miji, Allah ce idan dai har suna son gyara a tsakaninsu, to Allah za ya daidaitawa a tsakaninsu. Shi yasa ana so mutum ya danki addu'a cewa Allah ya datar da shi akan abun da shi ne daidai a wajen aikata shari'a, a wajen aikata abun da yake addini ne. Saboda idan ka aikata abun da yake ba shi ne daidai ba, to Allah madaukakin sarki baya karba. Malam yake cewa anna nawaqidal wudu'i ala qismain, lalle ka sani cewa lalle abubuwan da suke warware arwalla abubuwa ne waɗanda sun kasu kashi biyu. To kamun malam ya shiga wannan, kaga malam addu'a ce yayi ma dalibin ilimi, yake cewa ka sani Allah ya datar da kai, lalle abubuwan da suke warware arwalla abubuwa ne waɗanda sun kasu kashi biyu. To haka ake so ga malami, wannan tarbiyya ce malami ya koyi yi ma dalibansa addu'a. Kada ka kasance kana hantarar su, kana warar su, kana zagin su, saboda bakin malami baki ne wanda yana da albarka. Idan ya roƙa madaliban shi rahama ta Allah madaukakin sarki da ganuwa, to da Allah madaukakin sarki ya ga dama zai karba. Allah yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika, da ka kasance mai kaushin hali, mai kaushin zuciya wanda bai da tausayi, lam faddu min hawlika, da sahabbanka sun watse daga wajenka. Malam yake cewa anna nawaqidal wudu, lalle abubuwan da suke warware arwalla ala qismaini, abubuwa ne wanda sun kasu kashi biyu. Malam yace ahdathun, akwai abubuwa wanda suke faruwa. Idan aka ce alhadathu, shine a samar da wani abu bayan babu wannan abu, shine ake ce ma alahdathu. Yana daga cikin abunda malam zai yi mana bayani shine misalin hitsari, misalin bawali, misalin wani abu da ya kama da haka wanda da babu shi, amma a lokacin da kai shi to ka samar da wannan abu. Malam yake cewa wa asbabi ahdathin, kuma yana daga cikin abubuwan da suke warware arwalla wasu abubuwa waɗanda suke haddasa, wanda suke faruwar da abun da babu shi. Misali ko kazamta ce, misali ko wani abu ne ya taba kayanka wanda kayan su a asalin su suna sallah ko ko shi bagiran a asalin yana sallah amma lokacin da wata abu ta zo ta same shi na kazamta sai ka jance ma wannan bagiran baya yin sallah malaika cewa fa ammal ahdathu fa khamsatun malaika cewa amma abubuwan da suke faruwa malace fa khamsatun hadasi malace fa khamsatun guda biyar ne anan hadasi malamai sun yi bayani abu sharadi guda uku akan shi hadasi abinda yake fitowa daga cikin jikin mutum ya kasance na farko abu ne wanda ya hito ta hanyar da ya saba hitowa an gane ko misalin hitsari idan ya fito ta hanyar da ya saba hitowa koko mani idan ya hito ta hanyar da ya saba hitowa koko bawali koko bayan gari idan ya hito ta hanyar da ya saba hitowa da abin da ya fito misali iska da mutum zai fidda iska ta gaban shi ko namiji ko mace to kaga wannan baya daga cikin hadasi misali mutum ne yayi arwalla sai ya ji gaban shi ya fitar da iska ko mace ce ta yi arwalla sai ta ji gabanta ya fitar da iska kaga asli iska fitar da tusa baya daga cikin abun da gaba yake fitar da shi baya shi aka sani da wannan aikin to idan abun ya fito ba ta hanyar da ya saba hitowa ba baya daga cikin abubuwan da suke warware arwalla sharadi na biyu sai ya kasance a cikin hadasi abin da ya fito abu ne wanda ya saba hitowa misali da za a ce wata tsutsa za ta fito daga cikin duburan mutum ko a ce tsutsa za ta fito daga cikin azzakarin mutum to wannan baya kare mishi arwalla saboda abin da ya fito abu ne wanda bai saba hitowa ba koko mace ce a ce misali mace ce sai jini ya fito mata a duburanta jini ya fito mata a gabanta jini wanda yake ba na haila bane jini wanda yake ba na nifasi bane jini ne na wata larura ta daban to wannan shi ma baya daga cikin abubuwan da suke warware arwalla malaka cewa fa ammal ahdathu fa khamsatun malace amma abubuwa wanda suke hadasi ne wanda in sun faru ana sake arwalla malace guda biyar ne thalathatun min alqubli malake cewa guda uku suna hitowa ne daga gaba daga gaban mutum daga azzakarin mutum idan aka ce alqubul a yare na larabci shine suna na al'auran mace da al'auran namiji suna ake ce ma alqubul a yare na larabci to malaike cewa abubuwa guda uku wanda suna fitowa taga gaban mutum abu na farko malaice wahiyal madhiyu shine almadhiyu almadhiyu shine wani ruwa da yake fitowa ta gaban mutum lokacin da mutum ya tsananta tunane a wajen sha'awa ko mutum ya ga wani abun da ya tada masa hankali koko mutum a zakarin shi ya miƙe koko sha'awar shi ta tashi a lokacin da wannan ya jima to wasu ruwa suna fitowa daga cikin jikin al'auran mutum to wannan ruwan idan suka fito dole sai mutum ya sake arwalla saboda hadisin Ali ibn Abi Talib da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa kuntu rajulan madha'an yake cewa ni na kasance wani mutum ne wanda mazi yana wayan fito mini saboda karfin sha'awata yake cewa amma sai na shi kunya ban tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai na umarci miqdad da ya tambaye mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake ce mishi to wannan mutumin ya wanke azzakarin shi sannan sai yayi arwalla yayi sallah bimana duk mutumin da bayan yayi arwalla sai sha'awar shi ta motsa har ya kai cewa wani ruwa wanda yake bai kai darajar ruwa na mani ba ya fito to wannan mutumin za ya sake arwalla ne kuma idan ya tashi sake arwalla za ya wanke azzakarin ne duka ba tare da ya gama da marenansa ba dan wasu malaman suna cewa zai hada da marenansa duka ya wanke amma dai abin da yafi zama mashuhuri shine ya kasance ya wanke azzakarin shi sai yayi arwalla yayi sallah anan malamai suna da wata mas'ala mutumin da yake da karfin sha'awa wanda sha'awan shi sha'awa ce mai karfi wanda akwai wahala ya iya minti biyar ko minti goma ba tare da ya zubar da mazi a jikinsa ba to wannan idan dai ya kasance yana yawan zuban masa lokaci zuwa lokaci to wannan idan ya yi arwalla ba sai ya sake ba zai je ya ci gaba da sallarsa ne malaike cewa abu na biyu shine alwadiyu alwadiyu wasu ruwa ne farare da suke fito ma dan adam lokacin da ya kare hitsari lokacin da hitsari yake gab da ya kare koko lokacin da ya kare to wannan ruwan suna fita daga jikin mutum daga gabansa suna fita ne a halata biyu a hala guda biyu halata farko shine lokacin da mutum ya kare hitsari halata biyu shine lokacin da ake tsananin sanyi za ka ga cewa yana fita daga jikin mutum amma ba tare da mutun ya ji wani dadi ba ko ba tare da mutun ya ji wani abu a jikin sa ba to shi ma wannan idan ya fito ma mutun za ya yi arwalla kaso na uku malaki cewa wal baulu haka mutumin da yake da arwalla sai yayi fitsari to wannan mutumin shi ma za ya sake arwalla ne za ya je yayi tsarki sai ya dawo yayi arwalla domin yayi ibadar da take gaban sa to wannan kuma da almaziyu da alwadiyu da albaul wannan abubuwan guda uku babu zancan dan hitsarin kace dan kadan ne ko kace dan maziyin dan kadan ne ko wadiyin dan kadan ne duk inda ya zuba ko yaya yake to kawai mutun zai sake arwalla ne amma malam bai gaya mana abu na hudu ba wanda yana fita ta gaban mutun shine almani lokacin da mutun sha'awar shi tafi karfi ko lokacin da mutun yake jima'i ko lokacin da mutun yake abubuwa na tabi'a zaka ga cewa wannan ruwan yana fita to shi ma kaso ne na hudu wanda idan ya fita dan adam zai je yayi wanka amma abinda yasa malam bai kawo almani ba saboda shi yana wajabta wanka dole sai kai wanka tukwana sai ka sake arwalla malaika cewa wasnani min ad-duburi yake cewa abubuwa kuma guda biyu wanda suke warware arwalla huma yake cewa suna fitowa ne daga duburar dan adam wa huma mala yace sune kuma al-gha'itu abunda yake bayan gari ne war rihu abunda yake iska ne shi ma wannan kamar yadda muka yi bayani sai ya kasance ya fito ta hanyar da ya saba hitowa idan mutun ya fitar da iska to wannan mutumin shi ma da ya sake arwalla idan mutun yayi bayan gari yayi ba haya to shi ma wannan mutumin zai sake arwalla malaika cewa amma asbabul ahadathi fannaw malaika cewa amma sababba wa'anda suke sanya mutun yayi arwalla malaika cewa abu na farko fannawmu akwai barci barci idan barci ya kama mutun bayan yayi arwalla to yana daga cikin abun da yake sa dan adam ya sake arwalla malaika cewa wa huwa ala arba'ati aqsamin shi kuma kwana malamai sun kasa shi kashe hudu to anan kamun mu shiga kashe-kashen da malamai suka kasa na kwana malamai sun aje la dubba na barci musulmi idan za ya barci akwai la dubba da shari'a ta aje wanda ana so ga mutumin da yake da imani idan za ya yi barci yayi koyi da wa'annan la dubba ladabi na farko shine mutum ya kasance yayi kwana akan dahara kada mutum yayi bawali yazo kawai ya kwanta kada mutum yayi bayan gari yazo ya kwanta kada mutum ya kasance yayi jima'in sa kuma kawai yazo ya kwanta yayi barci to ba a san wannan aladubba na shari'ar musulunci mutum ya kasance kamun ya kwanta ya tabbatar da cewa yana da tsarki ladabi nabi kada mutum ya kwanta a sintir koda ko kai kadai ne a ɗakin ka koda ko kai kadai ne a gidanka kada kai kwana ba tare da wata tufafi a jikinka ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi shin zan iya tube kayana koda ni kadai ne manzo Allah ya ce mishi Allah madaukakin sarki shi yafi dacewa da kaji kunyar sa koda a ce babu kowa a tattare da kai to ba a so a shari'ar musulunci ba dan adam ya kwana ba tare da tufafi a jikin sa ba ladabi na uku shine mutum yayi kwana alhali shi kuma yana huskanta alqibla ladabi na biyar ko na hudu shine mutum ya kasance ya kwanta akan hannunsa na dama ladabi na biyar ya kasance ƙarshen abinda mutum zai faɗa shine ya ambaci Allah ko kace astaghfirullah ko ka karanta alqur'ani ko ka karanta addu'o'i wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ladabi na ƙarshe shine mutum ya kasance ya jaddada tubansa ga Allah madaukakin sarki duk idan ka zo barci ka tabbatar da cewa ka jaddada tubanka koda baka iya da larabci baka yi da hausa ka nuna cewa lalle kai mai laifi ne kuma kana neman Allah madaukakin sarki ya gafarta maka malaike cewa huwa ala arba'ati aqsam malaike cewa shi kuma barci ya kashe kashi hudu tawilun thaqilun yanqudul wudu akwai barci wanda yake mai tsawo ne kuma yana da nauyi malace to wannan yanqudul wudu yana warware arwalla mutumin da ya dauki awowi yana kwana amma kuma kwana ne mai nauyi wanda za a iya zuwa a kusa da shi ayi wani abu bai san an yi ba ko a dauki wani abu a kusa da shi wanda bai san an doka ba to wannan ma yana warware arwalla malam yace kaso na bi shine qasirun thaqilun yanqudul wudu'a aidan malaka cewa akwai kuma barci qasirun gajeran barci thaqilun amma wanda yake yana da nauyi yanqudul wudu'a aidan shi ma yana warware arwalla misali kwana ne wanda kai duka bai wuce minti 5 ba, amma duk abin da ya faru a cikin wannan minti 5 din ba za ka iya bada labari ba. Malace to shi ma wannan mutum zai sake arwalla. Kaso na uku malace qasirun, akwai barci wanda yake dan gajere ne, khafifun wanda yake baya da tsawo, la yanqudul wudu, wannan shi kuma baya warware arwalla. Misali kwana ne kai wanda bai wuce minti 10 ko minti 5 ko minti 15 ko minti 30 amma dai baya da nauyi, duk abinda ake yi kana ji, abinda Bahaushe yake ce makwanta-kwanta, to wannan baya kare arwalla. Kaso na hudu malace tawilun khafifun yustahabbu minhu alwudu, tawilun akwai barci wanda za ka yi mai tsawo, ka doki awa 2 ko awa 3 kana barci, khafifun amma barcin ba mai karhi ne ba, awa 2 awa 3 da kake kwana duk abinda ake yi kana ji. Malace to shi irin wannan yustahabbu minhu alwudu, an so ga dan adam ya sake arwalla, wannan shi ba wajibi bane, amma kwanan da ya kai awa 4 zuwa awa 5 ko da ka san abinda ake yi, to an so ga dan adam ya sake arwalla. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan dayan ku ya tashi daga kwana to ya sake arwalla, fa innahu la yadri aina ma batat yaduhu, saboda shi bai san ba hannun shi ina ne ta kwana, mai yuwa ka sa hannunka ka taba azzakarinka ko ka taba wani abu wanda zai warware ma arwalla. Malaika cewa min al asbabil lati tanqudul wudu, malaika cewa yana daga cikin abubuwa wanda suke warware arwalla. Manan malan ya kare bayani akan abun da yake hadasi ne ko abun da yake jawo hadasi, inda zai ma bayanin abun da shi ba hadasi bane ba kuma baya daga cikin abubuwan da suke sabbaba hadasi. Malaka cewa wa min al asbabil lati tanqudul wudu, malaka cewa yana daga cikin abubuwan da suke sa arwalla ta warware, zawalul aqli bil jununi, shine hankalin mutum ya gushe saboda hauka, mutum ne yayi arwalla shikenan sai hauka ya kama sa, to wannan mutumin idan ya halhado za ya sake arwalla ne domin ya yi sallah, ba za ya ce ba shi kawai zai yi arwalla tunda cewa haukan nasa bai jima ba ko awa 1 ne ko awa 2, inda ya tabbatar da cewa hankalin mutum ya gushe saboda hauka, to wannan mutumin idan ya dawo hayyacinsa za ya sake arwalla. To anan malamai sun yi sabani, ina mutumin da shi ba hauka bane ba, ruduwa ce, misali za a gaya mishi wani abu na jarrabawa ko wani nashi ya rasu, ko a gaya mishi cewa duke shi ta kone, to sai kaga mutun ya di mauce bai san abun da yake yi ba, to shi wannan zai sake arwalla ko ba zai sake arwalla ba, in dai hankalin shi ya gushe koda ba hauka bane ba, koda ruduwa ce ta sa hankali ya gushe, to dan adam zai sake arwalla. Wannan ita ce magana Ibn Nafi wanda mun yi bayani akan shi a baya. Malaika cewa abuna nabi wal igma, shine mutumin da ya suma, mutum ne yayi arwalla amma kamun a tada sallah sai ya suma, to idan ya halhado za ya sake arwalla ne. Wasukar, malaika cewa da maye, mutumin da ya sha wani abu sai ya sa wannan abun ya sashi maye, to shi ma za ya sake arwalla ne kamun ya yi sallah. Ya kasance mayan abinda ka sha haramun ne ko ba haramun bane, misali a ce magani ne aka ce ka sha da uku sai ka sha da hudu sai ya buga kai sa kama ya, to shi ma za ka sake arwalla. Misali a ce wani nono ne ka sha wanda ya jima aje ya tsima, ko wata hura ce ka sha wanda ta jima aje ta tsima ka sha sai ta buga ka ta sa kama ya, to wannan shi ma mutum za ya sake arwalla ne. Malaika cewa wayan qudul wudu birridda, malaika cewa haka arwalla tana karka, tana warwarewa ga mutumin da ya ridda, mutumin da shi musulmi ne Allah ya sauke yayi arwalla kuma sai ya ridda, to zai sake wannan arwalla. Ita ridda ba wai arwalla ba, duk abin da dan adam ya aikata na ibada to tana warware mishi wannan aikin. Allah yana cewa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk, Allah yana cewa mun yi wahayi a gare ka da kai da waɗanda suka gabace ka, idan kai shirka to aikin ka za ya lalace, to duk aikin da mutum ya aikata ko hajji ce ko ma menene na ibada, idan dai dan adam ya yi ridda ya fita daga musulunci to yana daga cikin abubuwan da za su warware masa dukkanin ibadarsa. Shi yasa ka ji a koda yaushe malamai suna kausasa halshe akan shirka, shirka yana daga cikin abun da yake warware ma mutum arwalla, hatta magana mutumin da za ya maida wata mas'ala, misali a ce ga wani abu wanda ya tabbata a addini kuma ka san ya tabbata amma ka kore shi, kai kirmuzu kace wannan abun bai tabbata ba, to wannan mutun yayi ridda. Koko mutumin da zai doki wani abu na alqur'ani mai girma yayi jifa da shi a cikin wani wuri wanda yake da jini, shi ma wannan yayi ridda. To akwai abubuwa da dama wanda suke maganganu ne, hatta izgili, mutumin da zai zo makaranta kai mishi izgili, koko mutumin da zai kasance yana wata ibada ka zan yi mishi izgili, wannan dai yana daga cikin abun da yake sa mutun yayi ridda bai sani ba. Yasa dole dan adam sai ya kiyaye ya san me yake gayi a cikin addinin sa, kuma dole sai ya je makaranta an karanta masa menene abubuwan da suke warware masa addinin sa. Malaika ta wa bi shakk fil hadathi, yana daga cikin abun da yake warware ar walla mutumin da ya shakku a cikin hadasi. Wasu malaman suna ganin cewa mutumin da ya shakku to dole sai in ya tabbatar da cewa lalle bai da arwalla, saboda hadisi da yazo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mutumin da yazo yana sallah sai ya ji cewa kamar ya fitar da iska, manzo Allah ce to wannan ba zai bar bagire ba sai in ya ji wani wari, saboda shaydan ne yake yi masa waswasi akan wannan. To irin wanda shi shakku ya armesa a kowane lokaci da dan shakku ina da arwalla ko ba ni da arwalla, to wannan mutumin shi kuma baya da ba sai ya sake arwalla ba. Koko mutum ne bayan ya kare sallah sai shaydan yake mishi waswasi, ai da kai sallah ma baka da arwalla, to shi ma wannan la shakka ba'da, wannan shakkun sallar shi tana nan kawai ya shiga harkokin shi. Malaika ta wa bi masjid zakari, malace yana daga cikin abun da yake warware alwalla bi mathi dhakaril muttasil bi batinil kaffi, shine mutumin da za ya taba azzakarinsa, wanda zai taba shi ne da tahin hannunsa, wanda batinil kaff wannan shine tahin hannu, amma da mutun za ya taba wannan shine tahin hannu, amma da mutun zai taba da wajen hannu wannan arwallarsa tana nan, arwallarsa bata kare ba. Shine malaike cewa bi batinil kaffi, da mutumin da zai taba azzakarin shi, mutumin da zai taba azzakarin shi ta wajen ta cikin hannun shi, to idan mutun yayi wannan arwallarsa ta kare. Anan kuma malamai suna da maganganu kamar guda uku. Magana ta farko, misali da za a ce azzakari ne amma an yanke sa, misali an yanke sa na mutun ne amma wata kaddara ta sa an yanke shi, to wannan in ka taba shi baya daga cikin abin da zai sa arwallarka ta kare. Haka mutun da zai taba azzakari na dabbobi, to shi ma wannan baya sa abin da zai sa arwallarsa ta kare. Haka misali da za a ce mace ce za ta taba azzakarin namiji bayan ta yi arwalla, to wannan ita ma arwallarta yana nan. Shi inda arwalla take warwarewa sai ya kasance azzakarin da za ka tabawa naka ne, kuma sai ya kasance ka taba shi da cikin hannunka, to anan ne arwallan mutum take karewa, shi ma sai in ya kasance babu wani tufafi. Amma idan akwai tufafi a jiki, idan mutum ya taba wannan arwallarsa ba ta karewa. Malaika cewa aw bi batini asabi'in, koko mutum ya taba azzakarinsa da cikin da daga cikin hannayensa, aw bi jambaihi, koko mutumin da zai taba azzakarinsa da gehen hannunsa nan ko nan washejen, to wannan shi ma yana daga cikin abun da yake warware masa arwalla. Malaika cewa walau bi usba'in za'idin in hassa, malaika cewa haka arwalla tana warwarewa a lokacin da mutum ya taba azzakarinsa da hannunsa wanda yake shiddani, shine usba'in za'idin, zaka ga mutum yana da wani, zaka ganshi da hannu guda shidda, to shi ma idan mutum da zai arwalla aka yi katar yana da hannaye tsayatsu guda shida sai ya taba da wannan gudan shiddani, to arwallarsa ta kare. Amma sharadin in hassa, sai in ya kasance shi wannan shiddanin yana motsi, zaka ga wani shiddanin shi a bushe yake baya da wani amfani, wani kuma zaka ga yana da laushi sosai, to shiddani wanda yake da laushi idan mutum ya taba azzakarin shi da shi, shi ma arwallarsa ta kare. Malaika cewa wabil massi wa huwa ala arba'ati aqsam, malaice haka arwalla tana warwarewa idan mutum ya taba mace, malaice wa huwa ala arba'ati aqsamin, shi kuma ya kasu kashi hudu. Malaika cewa kaso na farko, in qasada ladhata wa wajadaha fa alayhi alwudu, mutum ne yayi arwalla amma qasada lazza, yayi nihin ya ji dadi lokacin da ya taba mace, wa wajadaha kuma lokacin da ya taba ta ya ji dadin, fa alayhi alwudu, wannan mutumin shi ma da ya sake arwalla. Wa in wajadaha wa lam yaqsidha fa alayhi alwudu, idan kuma wa in wajadaha, idan mutum ya ji dadin wa lam yaqsidha amma bai nihin ya ji dadin ba, fa alayhi alwudu, wannan shi ma za ya warware masa arwalla. wa in qasadaha wa lam yajidha fa alayhi alwudu, idan kuma yayi nufin yaji dadi amma kuma bai ji dadin ba fa alayhi alwudu, shi ma wannan mutumin za ya yin arwalla. Wa in lam yaqsid alladhata, malaci amma idan bai yi nufin yaji dadi ba wa lam yajidha kuma bai ji dadin ba fala wudu alayhi, malaki cewa to ba ya sake arwalla wannan mutumin. Anan malamai suka ce wannan kashin guda hudu da malam ya zana, banda kaso na ƙarshe mutum zai sake arwalla ne. Idan mutum yayi arwalla sai ya taba mace da niyyar ya ji dadi, to wannan zai sake arwalla. Ko ko mace ta taba sabbai da niyyar ya ji dadi, to wannan shi ma yana daga cikin abun da yake warware masa arwalla. Wannan shine mazhaba ta Imam Malik. Amma wasu malaman suna ganin cewa za a iya fidda wajen hajji a nan ne, saboda a hajji idan kace ne mace ba za ta taba ka ba, to za ka doko aiki, saboda wuri ne akwai cunkoso, wuri ne akwai cudanya da mata da maza, to wannan mutum ba zai sake arwalla ba a wannan bagiran. Wasu malaman kuma suna ganin taba mata shi a karan kanshi baya warware arwalla, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin ɗakinsa, Aisha tana kwance, idan zai yi arwalla sai ya ture ƙahuwanta tukwana ya yi sujuda. Haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbatta na matan shi lokacin da ya arwalla kamun ya fita sallah. To amma mu tun da mazhaba muke ta malikiya, dole mu yi aiki da abin da mazhaba malikiya ta tafi akan shi, shine taba mace akan wannan halayen da malam ya zana yana daga cikin abubuwan da suke warware arwalla. Malam yake cewa wala yanqudu alwudu'u bimassi duburin, malam yake cewa arwalla bata warwarewa idan mutum ya taba duburarsa, idan mutum ya taba tubarkansa wannan arwallar shi bata warwarewa, arwallar shi tana nan. Wala unthayaini, haka idan mutum ya taba marinansa shi ma wannan arwallar sa bata warwarewa, arwallar sa tana nan. Wala bimassi farji saghiratin, malam yake cewa haka arwalla bata warwarewa a lokacin da mutum ya taba farjin mace wadda take karama ce wadda bata balaga ba, to anan ma lokacin mutum ba za ya sake arwalla ba. Haka kuma malamai suka ce da za a ce akwai wani mutum wanda ake ce mu'amrad, dan karamin yaro wanda yake Allah ya masa kira mai kyau, yana da kyau amma kuma bai fara hitar da gemu ba, to shi ma wannan idan ka tabasa da niyyan ka ji dadi, to shi ma wannan arwallan mutum ta warware. Ko da ko yana da gemu amma ya kasance gemansa dan kadan ne, gemansa bai yawa ba, shi ma idan ka tabasa da niyyar ka ji dadi, to ka ji dadin ko baka ji dadin ba sai ka sake arwalla. Malam yake cewa wala bi masi farji saghiratin, malam yake cewa arwalla bata warwarewa idan mutum ya taba farjin mace wadda take yar karama ce. Wala qai'in, malaci haka arwalla bata warwarewa a lokacin da mutum yayi arwalla, lokacin da kai arwalla sai amai ya zo ma, to zaka wanke bakinka ne kai sallah. Wala bi akli lahmi juzurin, malaki cewa haka arwalla bata warwarewa a lokacin da mutum ya ci naman raƙumi. Wasu malaman suna cewa zaka sake arwalla, amma a mazhaba ta malikiya idan mutum ya ci naman raƙumi wannan mutum baya sake arwallansa. Wala hijama, koko mutumin da aka yi masa ƙaho domin a fidda masa wani jini ko a fidda mai wasu cuta, to shi ma wannan ba zai sake arwalla ba. Wala fasidin, haka mutumin da wasu ruwa ko wani jini na ciwo ya fita daga jikin shi, shi ma ba zai sake arwalla ba. Alfasidu shine mutumin da yake da ciwo amma ciwon yana zub da wasu ruwa ko yana zub da jini, to shi ma wannan ba zai sake arwalla ba. Kana da ciwo yana zub da jini ko yana zub da ruwa ko ana ma fansama bayan kai arwalla, wannan mutum ba zai sake arwalla ba. Wala bi qahqahatin fi salat, malaki cewa haka dariya wadda zaka gaggabawa, malaci ita ma wannan bata warware ma mutum arwalla. Wala bi massi imra'atin farjaha, haka ita ma mace da za ta taba farjin ta, to arwallatta tana nan, arwallatta bata kare ba. Wa qila in altafat fa alaiha alwudu, malaki cewa amma idza altafat, idan dai ta sanya yatsinta a cikin farjinta ko ta sa yatsanta a cikin duburarta, to wannan in dai ta yi ne da niyyanta ji dadi, to wannan arwallatta yana karkarewa, sawa'an ta zubar da maniyyi ko bata zubar da maniyyi ba, wannan yana daga cikin abin da yake sa alwala ta kare. Amma idan dai tabawa ne to wannan baya sa alwalan mace ta kare. Amma a lokacin da ta yi amfani da hannunta a cikin duburarta ko a cikin gabanta, to wannan yana daga cikin abin da yake sa dole sai ta sake alwala. Malam yake cewa wallahu a'lamu, Allah shine yafi kowa sani. Anan kuma ya kamata mu kwana, idan sati mai zuwa Allah ya kai mu sai mu tashi, babu aqsamil miyahi allati yajuzu minha alwudu. Abinda muka karanta na daidai, Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Abinda muka yi kuskure, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.